الله.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ بإذن الله بهذا المحضر والتعاطف في نزلة ذات لنا بالسفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي سلام تعدين مسلمتي. الحمد لله منا غوري والله سبحانه وتعالى بكواني كومي ميكوني دهناوا وانا يقدر رأي ورمو زوا وانا راناني البركة راناني تنين ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ranan da ta zama ta bibici dukkan ranakun duniya saboda ita Allah ya zabawa fiye da halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah subhanahu wata'ala bai sa ka haifi Annabi ranan Juma'a ba, saboda akwai annabin da aka halitta ranan Juma'a, shine Annabi Adam. Sai Allah ya zaba masa wannan rana ta Litinin. Wannan rana ta Litinin Abdullahi ibn Abbas ne ya faɗa yake cewa abubuwa sun faru da ba za a taɓa mantawa da su a cikin rayuwar halittar Allah gaba ɗaya. Na farko dai, a irin wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan haihuwa ita ce ta yi sanadin samun dukkan alkhairin da aka samu. Don da ba a haife shi ba da har yau ba musulunci, da ba a haife shi ba da har yau ba alƙur'ani, da ba haifin shi ba duk abin da aka samu na hadisansa sallallahu alaihi wasallama, da maganan cewa wa'innan mu'minai wa'innan kafirai za a tafi aljanna, za a yi ne, za a yi ne, da ba za a yi shi ba. Da haka irin wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan irin wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora Hajarul Aswad lokacin da Quraishawa suka shugabantar da shi. Biyu kenan. Sannan a irin wannan rana Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga halittar Allah gabaki ɗaya, kamar da yake faɗa cikin hadisi, yake cewa wa buistu ila al-khalqi kaffa. Allah ya aiko ni zuwa ga halittarsa gaba ɗaya, ba maganan mutane da aljanu ake ba, a duk halittar Allah. Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare su a irin wannan rana ne. Sannan na hudu, a irin wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira, ya bar garin Makka ya doshi Madina. Sannan a irin wannan rana kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Madina. A irin wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wafati. Sai ta zama wannan rana zaɓaɓɓiya ce cikin ranakun duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe ta ta hanyar yin azumi. Kuma aka tambaye shi me yasa yake wannan azumi, yace saboda wannan rana aka haife shi, za ka yi maulidi fili. Sannan har yanzu a wannan rana sahabbansa sallallahu alaihi wasallama ba su yi ƙasa a guye ba wurin girmama ta. Sayyidina Abubakar, kamar da ya tabbata hadisi, ya yi burin Allah ya ɗauki rayuwarsa ranar Litinin, wanda ba zai iya dawo da haihuwa ba, an riga da an haifa, amma zai iya burin Allah ya sa wato wa'adinsa na mutuwa ya zama ranar Litinin. Kuma har ya ba da wasiya, yake cewa da Allah zai ɗauki rayuwata ranar Litinin ɗin da yammaci, to kar ku bari rana ta faɗi ko ku ce sai gobe Talata, a'a, ku kai ni a wannan rana ta Litinin, saboda babu ranar da tafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma tafi soyuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wannan rana ta Litinin. Alhamdulillah, mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, tarihi ya mene ta kansa kenan. Mun taru a wannan farfajiya mai albarka domin gabatar da mauridin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a irin wannan rana mai albarka.
to bana wulidin namu zai canje salo kuma wani iko na Allah wato shi Allah shi yake hada lamuran sa ko da yake nazo irin wannan maulidi bayana bukatun in bude littafi ni karatu akan yi karatun ne haka da ka to bana ko wannan karin yanayin zirga zirga da rashin samun lokaci da kuma darasin da nake so mu karanta a cikin wannan dare sai nayi burin ina ma in dauko littafin in zo da su amma ina tunani akan hanya cewa to kila kuma bawo ya kazo baka samu abin haske da zai wadatar da kai ba to sai zama masu shirye taron kamar sai da suka yi shawari da ni ba suka yi wannan minbari an wadata shi da haske yadda ake da bukata yadda za a samu a gabatar da abin da ya sauka insha Allah ta'ala a yan uwa duk inda aka taru kamar da na saba fada akwai abin da ya tara mutane akwai manufar da ta tara mutane akwai kuma abin da ake kira mana feedback abin da ake so mato wato a cimma bayan wannan taro din to alhamdulillah shi taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai masana suka fassara maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama sun fassara shi da wasu abubuwa kamar haka na farko dai taro ne na gode wa Allah subhanahu wataala da samun alheri da babu kaman wannan alheri din ba a taba samun alheri da yake shi ba Allah da kansa da ya bada wannan alheri sai jinjina na ainihin wannan alheri da ya bayar sannan na biyu taron maulidi taro ne na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya girmama shi kuma ya umurce mu ma mu girmama shi shi ma da ya halicce shi yana girmama shi subhanahu wataala yana girmama shi domin mu koya idan muka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama to sai mu gamu da Allah subhanahu wataala lafiya kullum ina ne mai ta mana wannan kalma babban abin da ake nema a gurin mutum a samu imani mai kyau ba an samu imani mai kyau a samu amalus salihi ma'ana a samu aiki nagari wanda wannan aiki nagari kuwa ba zai tabbata ya zama aiki nagari ba sai ya zama cikin sa akwai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zama ainihin shi babu girmama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya bata aiki Allah yayi halitta ishara wurin nuna mana girman annabi sallallahu alaihi wasallama a sura guda da ya saukar suratul hujurat wanda qadiyya ce da ta faru tsakanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina umaru sai ya zama wato sun dan daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauko da doka yace to daga yau ya ayyuhan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku mu'minai wannan na bayan na da kuke suruto ba za mu daidaita da ku in ba mu ne duka zo ku tashi ku tafi Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku mu'minai la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi kada ku daga muryan ku fiye da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana masa zance ka jari ba'dikum li ba'din kamar yadda sashin ku suke bayyana wa sashi dan shi ba irin ku bane kuma wallahi yan uwa wannan abinda alqur'ani mai girma ya gaya mana na sha'anin girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato sai Allah ya rufe shi da gargadi yace idan har aka gaza girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama ana daga masa murya ko kuma ana mu'amala da shi kamar yadda ake mu'amala da sauran halittar Allah subhanahu wataala wurin bada girma to Allah zai iya bata aiki mutum ba tare da ya sani ba dan haka hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadara ce mai girma daman hadara ce ta Allah ba a raba wannan hadarori guda biyu hadaran Allah da hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan shi ya jawo wasu da yawa daga cikin musulmai maimakon daga maqamul islami su koma maqamul imani su samu imani sai suka gangara kasa sai suka koma wato maqamul nifaqi suka zama munafikai wanda sun zama munafikan ne saboda gaza girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za mu ga duk abinda alqur'ani mai girma ya gaya mana da sifofin munafikai, babban sifar tasu ita ce rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda wannan kuma ƴan uwa ina mana ishara da saƙon Allah izuwa gare mu cewa duk al'umma da suke rayuwa a bayan ƙasa sun kasu kashi uku ne, sun kasu kashi uku saboda yanayin ayyukansu. Wannan kashi uku Allah ya faɗi kowanne da irin sifarsu da shugabansu da makomarsu, kuma kowanne jama'a cikin wannan kashi uku sai da Allah ya musu sura don ka gane girman lamarinsu. Allah ya ce akwai muminai, akwai munafukai, akwai kafirai. Duk wanda ka ganshi to ɗayan ukun nan ne, ko dai ya ci sa'a ya zama daga cikin muminai, ko ya yi rashin sa'a ya fada cikin munafukai, ko ya ƙara rashin sa'a ya fada cikin kafirai, Allah ya kiyaye mu. To sai zama da ya ake gane muminai, da ya ake gane munafukai, da ya ake gane kafirai, me makomar muminai, me makomar munafukai, me makomar kafirai? Sai Allah ya gaya mana makomar muminai ita ce aljanna. Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu firdaus nuzula. Wadanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai, Allah ya ce to masaukinsu ita ce aljanna. Sannan bayan an gaya mana masaukinsu, sai aka gaya mana kuma ya suke su muminan, su waye ne muminan? Dan Allah yana kishin wannan gaba ta imani. Idan ba ka kai ka zama mumini ba don ka yi da'awar kai mumini ne, to Allah yana maka ahir, yana cewa kai ba mumini ba ne. Ai, an samu Laraba da suka zo, Larabawan ƙauye, qalat al'arabu amanna, suka zo kace ya rasulullah mun yi imani mu muminai ne. Allah ya ce aka gaya musu ya rasulullah qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ka ce musu ba ku zama muminai ba, ba ku yi imani ba, ku dai kun musulunta, kun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma har yanzu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imani bai shiga cikin zukatanku ba. To da yake zama muminan nan kenan, sai nan ma Allah ya gaya mana ba ma hadisi ba balle wani yanzu ya ce a kila hadisin mai rauni ne, bai ra'ayi bai daidai da ra'ayin wani malami ba, malamin ya raunata hadisin. To sai Allah ya kawo cikin Al-Qur'ani mai girma yayi bayanin yadda mu'mini suke. Sai Allah ya ce annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mu'mini suke so suke zaba fiye da rayukansu. A sai kenan ana gane mu'mini ne ta hanyar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ita kuma soyayya ka'idarta ce duk lokacin da aka same ta za a samu girmamawa. Idan babu soyayya babu girmamawa, amma ma dama akwai soyayya to akwai girmamawa. Wannan ka'idar haka take, da aka sai munafukai a nan su kuma sun fita kenan da ba su samu wannan sinadari na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zama tsakaninsu babu sha'anin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To da haka ƴan uwa, gargaɗin da nake gaya mana kai tsaye shine, idan watan Rabiul Awwal ta shigo sai ka ji kana baƙin ciki, kana jin haushi, wai kai maulidan nan bid'a ne, kaza kaza ne, kai ranka ya ɓaci, kai mai kishin sunna ne, kai mai kishin addini ne, wai 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 wai, kana ta faɗa. To ka sani cewa yanzu ba magana kana, ba kana magana ne a matsayinka na mumini ba, kana magana ne a matsayinka na munafiki. Saboda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya jawo maka kake baƙin ciki da watan haihuwarsa, kake baƙin ciki da zagayowar lokacin da dukkan al'ummar musulmin duniya suke murna da an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan dalilin da yasa na faɗi wannan, ban so in shiga wannan maudu'i din ba, muqaddimar ta ban so ta yi tsawo ba, na so in shiga darasin kai tsaye, amma kuma lalle shi kansa darasin yana alaƙa da muqaddimar da nake yi din. Wato shi wani da yake damun al'ummar musulmi na rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yiwa kai na bakin kofar nan na bakin kofar nan ku san me kuke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama da yawa al'umma ba san girman sa ba da matsayin sa a gun Allah subhanahu wataala shi fa na Allah ne a hadarin afadar Allah subhanahu wataala yake ba a fadodin mu ba shi yana tare da Allah ne mu kuma za mu damfara da shi sai mu samu abin da yake wurin Allah subhanahu wataala da haka sai zama da zarar ka rasa jin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyarsa wanda wannan dama abubuwa ne guda biyu da suke hade to shikenan kai ka sauka daga layin mu'mini ka koma munafiki Allah ya kiyaye kuma mu sani cewa wannan zama ka zama mu'mini masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba karfi bane ba dabara bace zabi ne na fil azal Allah subhanahu wataala ya zabi wanda za su zama soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi wadanda kuma zai jarrabe su da adalcin sa su zama mukiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yadda muke yawo muna yada soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da gaya wa halittar Allah ta girmama annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma ga suke yawo suna yada kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nuna wa halitta ta ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka wannan ayi biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara da su a matsayin ka na kila wanda bai karatu ba kar ka dauka yanzu ne abun ya fara a'a wannan Allah subhanahu wataala ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi wannan bangarori guda biyu ya ishe mu idan muka dawo bangaren da mu muke soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama shi annabi ya bada labarin masoyansa za su zo wanda za su girmama shi su bada lokacin su su bada dukiyar su su bada duk abinda suka mallaka domin nuna soyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama wasu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ne a cikin Bukhari wanda imam Abu Hurairah ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya je makabarta da yaje makabarta yayi sallaman nan da ya saba yi assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun bayan yayi wannan gaisuwa sai annabi ya juya yana hawa yana cewa sahabbai wadittu law anni law anna ra'ayna ikhwanana annabi ya ce wallahi naso mun so naso da naga ƴan uwana mana sahabbai suka ce abun mamaki ya rasulullah alasna ikhwanak mu ba ƴan uwanka bane annabi ya ce bal antum ashabi kukan sahabbai ne ikhwani lam ya'tu ba'd yan uwana ba su zo ba nan gaba ne za su zo baya na a wani hadisi sai manzo Allah ya sake warware magana yake cewa ashaddu ummati li hubban qaumun yaquluna ba'd waɗanda al'umma ta gaba ɗaya waɗanda za su fi nuna ni da ƙarfin soyayya su ne waɗanda za su zo baya na annabi ya ce waddu ahduhum annahu faqad ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani ɗayan su yana burin da ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalansa kai ya rasa ransa ma gaba ɗaya don ya samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi in dai adalci za ka yi da duba na gaskiya baya sifantuwa da kowa in ba ƴan maulidi ba saboda su ne suke ɗaukar dukiyar su shirya maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ba da lokacinsu su halarta su rabu da iyalansu su rabu da dukiyoyinsu a wannan taron da muke zaune kowa matarsa da ƴaƴansa ya baro ya taho yana da buƙatar irin wannan lokaci a ce yana tare da su amma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa ya gadi soyayyar akan iyalansa wani dan kasuwa ne ya ja kobar shagon ya garkare ana cinciniki amma bai damu da cinikin ba saboda shi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce a gabansa ta jawo shi ya zo ya zauna a wannan wuri to kaji kyakkyasa farko da aka yi wa masoya annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minai to tun a wancan lokacin kuma aka kinkiso munafikan ma cewa su ma za su zo yadda masoyan za su zo haka su ma makiyan za su zo wanda kuma kiyayyar za ta jawo musu nifaqa wannan ya tabbata a cikin Bukhari nan ma ba wani marja'i daban ba hadisin nan na Zulkuwaisir at-Tamimi wanda sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Zulkuwaisir amma riga da ya zama munafiki Annabi sallallahu alaihi wasallama an je yaki an samu ganima da Annabi ya tashi raba ganimar sai yayi rabiya irin na Allah an san rabiyar Allah in an samu abu goma ko mutum goma ne suka yi aiki to shi Allah ba irin rabiyar yan adam yake ba a ce to ba kowa da ɗaya ba a'a za iya daukan abun ba duka ba mutum ɗaya za kuma iya daukan abun a ba wasu mutum biyu a hana wasu sannan kuma za a iya hana su ba duka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ke shi daman almajirin Allah ne hadarsa da yace da ta Allah subhanahu wataala sai irin rabiyar Allah ne aka ba wasu ba a ba wasu ba to shi wannan zurko yi sai yana cikin waɗanda ba a ba shi ba sai abin ya zama ya gundure shi sai ya tashi ya tsaya wanda duk malaman hadisi da suka fusfanto hadisin sun faɗi irin sifarsa cewa wani mutum ne mai kwamrin ido mai katin gemu sannan wato izar ɗinsa ma'ana mayafinsa a ɗangale ya tashi da sifa na tsageranci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Muhammadu sunan da ba a kiran manzon Allah da shi abinda ake kiran manzon Allah da shi shine ya Rasulullah ya Nabiyullah haka sahabbai suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira shi sai wannan ya tashi yace ya Muhammadu adil ya Muhammadu kai adalci subhanallah wai annabi yake cewa ya adalci annabi ya ce masa kitta wa kasirta illa ba'di faman ya'dil ka ta bi kai asara ai asara haihuwa idan ban yi adalci ba wa zai yi adalci sayyidina Umar ya tashi ya zare ta kuma ya ce ya rasulullah ka bani dama in cire kansa in kashe shi annabi ya ce a yane shi to shikenan tunda ya ji an fara barazanar kisa sai ya yi sauri ya sulami ya fita yana fita annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara magana yace ai wannan da kuke gani inna min dhi'i hadha qaumun a karkashin zuri'ar wannan da yimin irin wannan rashin hankali ya nuna mini rashin mutunci ya nuna mini rashin girmamawa a karkashin zuri'ar sa za a samu wata jama'a ga sifar su ya hiru ahadukum salatahu ma'a salatihim dayan ku idan ya ga yadda suke sallah sai ya rena sallar sai ce shi bai iya sallah ba wasu ya muhu ma a siyamihim ɗayan ku idan ya ga yadda suke azumi sai ya raina nasu azumin ya ɗauka shi bai iya azumi ba sannan kuma annabi ya ce ya qara'una alqur'ana suna karatun alqur'ani mai girma amma karatun la yujayizu hanajirahum baya wuce mazawurin wuyansu sannan ya ce wa yaquluna min qawli khairil bariyya suna karanta kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce law adraktuhum laqataltuhum qatl adi da zan rike su da sai na yaƙe su kamar yadda Allah ya yaƙi adawa a lokacin annabi yake cewa sayyidina abubakar ka fita ka je ka gama min da shi ma kawai a fara yaƙar tasu daga yanzu sayyidina abubakar yana zuwa sai ya samu mutumin yana sallah sai ya dawo sai ya rasulullahi yana sallah in baka murni kuma ka dawo ka ce min yana sallah sai aka tura sayyidina ali karramallahu wajha yana zuwa sai ya samu mutumin har ya yi sallah ya gudu to kaga sai ya zama tun daga ranan aka kyanke su mugun irin da zai zo ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa annabi bai kamata a yi masa taro ba ko wani abu mai kama da haka har ma ya faɗi maganganu na jafa'i dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka ƴan uwa wannan ya jawo yau karatunmu na ce zai canja salo insha Allah ta'ala za mu shiga fage na at-tawassul bil mahbub sallallahu alaihi wa sallama tawassuli da manzon Allah kira da insha Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuma mu gane girman Allah subhanahu wata'ala ya bada damar ayi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayi kamun kafa babu laifi dan uwa musulmi idan kana neman abu kace a baka don Allah don annabi wannan shine ma ka zama cikakken ahlus sunna ka zama cikakken bawan Allah da yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadarar Allah da hadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadara ce guda ɗaya ba a raba Allah din dai bai taba raba ta ba Allah bai taba raba ta ba Allah yana gaya mana haka cikin alqur'ani mai girma wa rafa'na laka zikrak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu daukaka maka ambatan wannan ambato Allah yace yadda na daukaka shi shine idza zikirtu zikirta ma'i ya rasulullah duk lokacin da aka ambace ni za ambace ka tare da ni haka ba a taba kiran Allah ba tare da an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da an ce la ilaha illallah me zai biyo baya muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama akwai wata halitta da take da irin wannan matsayi a cikin halittar Allah wallahi babu in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suke cewa idan kafiri yazo zai musulunta sai yace la ilaha illallah amma bai yadda yace muhammadur rasulullah ba to wannan bai zama musulmi ba ne amma da zai zo yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya yadda to ko bai yace la ilaha illallah ba ya zama musulmi wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a shiga musulunci ma ba a raba shi da Allah ba a raba shi da Allah ba sai an zo wurin dabbaka musulunci ne za a ce a'a shi kam yana nan cikin mu Allah kuma yana nan daban a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmama shi ake yi a cikin hadarar Allah subhanahu wata'ala ake kai shi sallallahu alaihi wasallama ba kuma ce mai da shi Allah ake yi ba a'a shi bawan Allah ne Allah ya kira shi da bawa kuma cikakken bawa shine cikakken bawa huwal abdu haqqan wal anamu abidu kamar yadda mullan musaib al faida shi ibrahim an yasir da lawo yake fada bari dai dawo kasa kasa yadda yan uwana masu karatu kadan kadan mu ma zaka zamu gane ya tafiya ce yan uwa majlisin mu ne shine halal ne kace dan Allah dan annabi halal ne kace Allah ya maka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yin haka shine sunnar manzon Allah kuma haka shine girmama manzon Allah kin yin haka da inkarin haka shi ake kira munafurci dan muka duba duk inda Allah subhanahu wataala ya kira Allah ya kira manzon Allah to baya cewa su sai dai yace shi Allahu wa rasuluhu Allah ya ce Allah da manzansa kaga ya kira biyu ko dan ya nuna ma girman manzan Allah da ya ce a haƙa su suka fi cancanta wa Allah sai ya ce shi ya fi cancanta wanda ƙa'idar larabci kuma abdami wa yaudu ila aqrabil mazkur wakilin suna yana dawowa ne zuwa ga suna mafi kusa a sai ke nan in manzan Allah ya yarda da kai Allah ya yarda da kai ba yadda za kai ka samu yardar Allah sai da yardar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walil rasuli sai Allah ya ce idza da'akum ya ku mu'minai ku amsa kiran Allah amsa kiran manzon Allah sai Allah bai ce idan suka kira ku ba sai ya ce idan ya kira ku waye kenan annabi Muhammad a sai duk wanda ya amsa kiran manzon Allah sai amsa kiran Allah sannan na uku Allah subhanahu wata'ala ya ce man yubi'ir rasula faqad ada Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haqiqa ya bi Allah ba kamar ya bi Allah ba kaje fa irin matsayi a cikin biyayya a cikin yardar Allah Allah ya raba kansa da manzon Allah ku nake tambaya ko ba ma tare a cikin neman yardar Allah Allah ya raba neman yaddarsa da neman yaddar manzon Allah bai raba ba a cikin amsa kirarsa ya zaba tsakanin amsa kiran kiran manzon Allah ai abin da ya nuna ba cewa idan ka amsa kiran manzon Allah ne ma ka amsa kiran sa amma idan baka amsa kiran manzon Allah ma ba ruwan sa sannan cikin biyayyar sa ya raba biyayyar sa da biyayyar manzon Allah a yace man yuqi rasula faqad ata Allah kaga wannan matsayi ba sannan na hudu Allah subhanahu wataala ya sake cewa innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah ya rasulullah sahabban nan da suka yi maka mubaya'a a bai'atul ridwan hijira tana da shekara 6 lokacin sulhul hudaybiyya ya rasulullah ba kai suka yi mubaya'a bane Allah suka yi mubaya'a mubaya'a ma Allah bai raba mubaya'ar wato mubaya'ar ta da mubaya'ar manzon Allah gashi a zahiri manzon Allah suka yi mubaya'a Allah ya ce a abin ya ji karfin nan yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne a cikin salon wai duk haka wannan matsayin wani malami ne ya ba wa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani littafi ne ya dari ga ya faɗi wannan matsayin alqur'ani ne yake gaya mana wannan sannan Allah subhanahu wataala mataki na biyar Allah ya ce ya rasulullah ga sako zuwa ga halittarka halittar Allah gaba daya kul in kuntum tuhibbunallaha sai Allah ya ce fattabi'uni idan kun yadda da gaske Allah kuke so Allah sai ya ce fattabi'uni ku biyo ni ma'ana ku biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan gun akwai karatu wurin malamai dan inda tsarin larabcin da wani ake magana ba da manzon Allah ba to in Allah ya ce in kuntum tuhibbunallaha in dai da gaske ne kuna san Allah Allah zai ce fattabi'uhu ne ku bi manzon Allah ma'ana sai a kawo habud dalili ana ishara ga manzon Allah amma dan a nuna maka girman annabi din cewa in dai ka bi manzon Allah Allah ka bi sai Allah ya ce fattabi'uni ku biyo ni ma'ana ku bi manzon Allah shine ku bi ni wannan fa kenan ɗan uwa sannan mu dawo har yanzu dai ayar nan da muka fara karantawa warafa'ana laka zikraka mun daukaka maka ambatanka duk lokacin da aka ambaci Allah za a ambace ka tare da shi sai muka jiwo babban sa Abbas yana warware wannan magana killa killa yadda za mu gane ka yace matsayin manzon Allah ya kai wa dammal ilahu usman nabiyyi ila ismihi إذا قال للخمس المهيمن أشهد فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يجي الله يا هذا سونان سد سونان منزل الله دنيا لولا من جرم منزل الله إذا قال للخمس المؤذن أشهد duk lokacin da bai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah me zai biyo baya ashhadu anna muhammadar rasulullah da Allah a cikin wannan kiran na dazu da ke ya ladina abu da su jibrilillahi wa rasuluhu idza da'akum Allah ya raba kiran sa da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ba Allah yace ku zo to fa sai yace manzon Allah ma fa yace ku zo ila ka gama wannan wani zai ce kila kiran sallah ne dan a gaya maka matsayin sai a ce to ikama ma in an zo sai a saki wannan ashhadu anna muhammadar rasulullah wani zai ce har yanzu ne ba shiga sallah ba idan ka shigo sallar kana fara sallar sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shirye da mu hanya madaidaiciya waye siratal mustaqim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne siratal mustaqim kamar yadda daiwa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa ba wani siratal mustaqim illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan muka duba karshen ayoyin zamu ga Allah ya bishara cewa manzon Allah shine siratal mustaqim din sai kace siratal ladina an'amta alaihim wa man yuqillahu war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin ba zan shiga wannan da nisa ba ka dawo a cikin sallan kana yin raka'a biyu kafin su zama ibada Allah ya yadda su zama ibada dan a nuna maka ba a raba Allah da manzon Allah, ka girmama manzon Allah, kar ka zama irin tauhidin shedan kai Allah kai ka cikin girmansa, baka san girman wani halittar Allah ba, baka san girman annabawan Allah ba. Sai aka ce kai tahiyya, tahiyyan nan a cikin ta akwai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ga annabin ya zo tsakiyar sallaka tsundum. Sannan a tahiyyar kusan duk abinda hadisi suke nuna ana yi wa manzo Allah salati a tahiyyar farko ta sallah da tahiyya ta biyu, duk da salatin ya fi ƙarfi a tahiyya ta farko, a tahiyya ta biyu, amma a ta farkon ma malamai suka ce yana daga cikin istihbab kai wa manzo Allah salati a duk lokacin da kake sallah idan ka zo tahiyya. Bayan ka masa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ai kila wannan annabta saka kira, idan ka zo salati kuma sai ka kira sunan, ka kira sunan nasa Muhammadu a cikin sallah, dan a nuna maka ba a raba Allah da manzon Allah. Har yanzu yan uwa, Allah ya sake hada izzarsa da izzar manzon Allah, walillahi izzatu, sai Allah ya ce wali rasulihi, duk girma da ka sani daga na Allah sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a raba. To da haka ɗan uwa, kar ku manta da abin da nake magana a kai, ina magana ne kan abubuwa abu ɗaya, kusan abu ɗaya zan ci, ba laifi ka ce dan Allah dan annabi, shi ne ma sunnar annabi. Sannan babu laifi ka ce Allah ya maka dan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda bai gane haka ba to wallahi bai gane duk sakon musulunci ba. Ga dai ayoyin nan da muka karanto, to mu dawo, kila wani yana nena raka da gefe yana kunci ransa zai fashi. Allah na ce a ce dan Allah dan annabi, a ce Allah ya maka dan annabi sallallahu alaihi wasallama, ai waɗanda suka san annabi ne suka koya mana haka. Ka duba mana a cikin Bukhari, a cikin hadisin nan da ya bada labarin Ghazwatu Tabuk, ka san Ghazwatu Tabuk wani irin yaki ne da ya zama gagara malau, ya zama daban a cikin dukkan yakukan da manzo Allah ya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa komandan da bai taɓa naɗa shi a matsayin komanda ba, sannan ya soke komandan da ko ba a taɓa ajiye shi a ƙasa ba, ko ba shi da lafiya sai ya ji. A Ghazwatu Tabuk annabi ya naɗa sayyidina Abubakar shine komandan yaki, duk da shi yana cikin tawaga sallallahu alaihi wasallama, sannan ya ajiye sayyidina Ali kuma a gida, wanda ba a taba ajiye shi ba, ko bai da lafiya za a dauko shi a ce kaje. Sannan manzo Allah bai taba tafiya yaki ba sai ya boye inda zai je saboda sharrin munafikai. Idan za a yi arewa sai annabi ya ce gabar za mu yi, sai su je su samu mutanen gabar, sai ta ce masa annabi zai zo ya shirya mutum kaza, doki kaza, abu kaza, abu kaza, abu kaza, yan gabar sun yi ta shiri, yan arewa ba su shirya ba. Idan an tashi za a fita gari sai a yi gabar ɗin, sai an je can bayan gari sai a kalmashe sai a yi arewa. To amma wannan Ghazwatu Tabuk annabi sai ya bayyana a fili ya ce Tabuk za mu, kuma ana buƙatar kowane sahabi ya kawo gudumawa. Sai ni na Abubakar da ya tashi sai ya tattaro duk abin da ya mallaka, aka ce ya kai dinari 4000 ya kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya kawo annabi sai yake ce masa, ah Abubakar ya haka, ce ya Rasulullah duk abin da ya mallaka ne na tattara na kawo. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me ka bar wa iyalanka tunda ka tattaro duk abin da ka mallaka? Bari ku ji ahlus sunna na gaskiya, ba na da'awa ba, ba ahlus sunna munafurci ba, dama sunnar akwai ta manzo Allah, akwai ta munafurci kuma. Sai dina Abubakar ce na bar musu Allah da manzon Allah, kai in ji sai dina Abubakar ce na bar musu Allah da manzon Allah, saboda shi ya tabbatar ba a raba Allah da manzon Allah. Sai dan ka dawo ta sayyidina Umar, shi ma sayyidina Umar a wannan shekara din dai abin ya faru, dan ma karka ce kila sayyidina Abubakar ya faɗi wannan magana ne a farkon musulunci daga baya an sauke ta a shekara ta 9 ne daga hijira, saura shekara ɗaya manzo Allah ya wafa shi. aka yi wannan yaki kusan kamar shine ma yaki na karshe da manzon Allah ya halaka sirina Umar a wannan shekara din Allah ya aika malaika Jibril yazo ya tiyo manzon Allah tambayoyin nan na hadisin nan nabi da muke karantawa a cikin 40 nawawiyya ya tambayi manzon Allah meye musulunci meye imani meye ihsani bayan ya tafi sai manzon Allah yake tambayin sayyidina Umar ya Umar atadini mani sa'il ko ka san waye zo yi tambayar nan to bari ka ji ahlus sunna na gaskiya sai ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka fi sani dan ka gane cewa duk manya ba su taba raba Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kar injamu da nisa ga malamai na sun halarto kuma ina da bukatan wannan karin sa dan taya ni za mu tafi kan tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan ba ƴan uwana musamman daliban ilimi cikiya su yi kokari su same shi tsakanin masoyi da makiyi da ya samu wannan littafin Allah yadda zai samu haske kuma littafi ne daidai gurgurdo na dalibai at-tawassul bil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashinan na ɗaya daga cikin samarin malamai Muhammad Haris ibn Sheikh Salihu ibn Abi Bakar ibn Umar ibn Sa'd ibn Ghali ibn Muhammad ibn Jabir mana malam Haris Jos kakakin faila kenan shine ya wallafa wannan littafi na at-tawassul bil mahbub sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin sa muke so mu yi tabarruki mu nemi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan malami a gurguje ya ga ya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin jikin sa ya bayyana ake kamun kafa da shi ga wanda yau jahilcin sa ya kai ga sai mun yadda za a yi tawassuli da manzon Allah amma sai lokacin da yake raye subhanallah ai shi manzon Allah babu lokacin da baya raye ai ba manzon Allah ba duk rayuka ma wato akan hijabance su ne su bar wata rayuwa su koma wata rayuwa amma shi rai yadda Allah ya halice shi rai baya mutuwa balle kuma rayukan annabawa su da jikkunan da rayukan gaba ɗaya ba sa mutuwa da haka shi annabi an fara tawassuli da shi ma'ana kamun kafa da shi tun kafin ma jikinsa ya bayyana wanda ya fara wannan tawassuli kuwa shi ne annabi Adam alaihi salam kamar da yazo cikin al-mustadrak na Imam al-Hakim cewa annabi Adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari baza sai na dauko dogon isnadi riwayar ba cewa yayin da annabi Adam ya ci bishiyar nan da Allah ya haramta masa ya ci ga abinda annabi Adam ya roki Allah Allah ya gafarta masa yace ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin ya Allah ina roƙonka alfarmar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lima gafarta ni ya Allah ka gafarta mini sai Allah ya tambayi annabi Adam ya Adam wa kaifa arafta muhammadan wa lam akhluquhu ya akai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu bayan ban halicce shi ba a cikin wannan alamar ajisari sai annabi Adam yake cewa ya rab ya ubangiji la innaka lamma kalaktani bi yadika ya Allah lalle lokacin nan da ka halicce ni da hannunka ka hura ni da raina ka hura ni daga ranka yace na daga kaina sama sai na ga makangamin al'arshi gaba ɗaya abinda aka rubuta a jikin su la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Adam yake cewa Allah sai na gano cewa babu wanda zaka hada sunanka da sunansa sai wanda kafi so a cikin halittarka gabaki daya da haka shi yasa na roke ka albarkacin sa ka gafarta mini annabi ne kake ba da wannan labari shikenan sai Allah subhanahu wataala ya amsa wa annabi Adam cewa an gafarta maka gafartu laka tunda ka roke ni albarkan annabi Muhammadu to na gafarta maka kuma ka sani walau la muhammadun ma kalaka da ba dan ma annabi muhammadin ba da ban halicce ka ba to anan mu muka shigo da mu da annabi muhammadu wato abinda da mu su munafikan ba su ganewa da ba kuma Allah sai ya shirye da mutum zai gane kowa ba akwai inda ya fito mu annabi ya ga mana inda muke kuma Allah ya ga mana shi kuma inda annabi ya fito mu mun fito ne daga annabi Adam kullukum min Adam wa Adam min turab to yau ga annabi Adam Allah ya halicce shi ne albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah Allah ya tashi ga mana daga inda ya fito dan mu gane duk matsayin da ya hawo ya cancanci wannan matsayin sai Allah ya ce mana qadja akum minallahi shi fa minallahi ne ba min tarabi bane fa minallahi ne ka ka san matsayin ya kai shi haske ne da Allah subhanahu wataala ya turo shi daga gunsa subhanahu wataala sannan wannan kenan wannan hadisi Imam Hakim ne ya waito shi a cikin Mustadrak din sa juz'i na 2 shafi na 651 sannan har yanzu malam ya ci gaba da cewa a cikin wani hadisi na Abdullahi dan Abbas ya zo da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ga yawa annabi Adamu falawla muhammadun ma kalaktu adama walal jannata walan nara da ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ba da ban halicci annabi Adamu ba da ban halicci aljanna ba da ban halicci wuta ba ma'ana an halicci aljanna dan masoyansa an halicci wuta kuma dan makiyansa sannan an yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan bayyanar haskensa har yanzu dai kafin bayyanar jikinsa wanda suka yi tawassulin nan ko su ne yahudawa yahudawan kaiba sun kasance suna fada da rikici tsakanin shi da ainihin mutanen gafafan wai da yahuda na kaibar sai muka ji alqur'ani mai girma yana ba mu labarin su cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'anallahu 'ala alkafirin wa innan yahudawa na kaibar kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ga dukkan sifofinsa a cikin littafan su shikenan duk lokacin da yaki ya hada su da mutanen gabafani to sai su karanta wannan addu'a suna cewa inna nas'aluka bihaqqin nabiyyi ummi alladhi wa'atana an tukrijahu lana fi akhiriz zamani an tansurana alayhi ya Allah muna roƙonka alfarman annabin nan da zaka aiko ƙarshen zamani ya Allah ka ba mu nasara akan waɗannan abokan gaba da muka sa a gaba shikenan kuwa sai su yi nasara alfarman sun yi nemi bana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine suka yi ta wannan suka yi ta wannan bayan Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kafirci to shine abinda Allah yake gaya mana cikin nan cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da littafi yazo musu daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abinda suke tare da shi na ainihin at-taura kuma wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru kafun a aiko manzo Allah suna neman Allah ya ainihin wato ba su nasara akan kafirai suna tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma da manzo Allah din ya bayyana kafaru bihi sai suka kafurce masa subhanallahi to wannan dai ana nuna mana har yanzu wato yadda alqur'ani mai girma yake bayanin tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na uku da malai ya kawo a gurguje yace ana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya bayyana shi a cikin alamul zuhuri kamar yadda yazo a cikin hadisin nan na Usman ibn Hunayfin wanda sahabi ne yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fama da matsalar ciwon ido sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbe shi yake cewa annabi ya rasulullah ud'u Allah an yu'afiyani ka roƙa mini Allah mana Allah ya bani lafiya sai manzo Allah yake cewa in shitu da autu laka wa in shitu akartu dhalika fa khairul lak fa huwa khair in ka so na baka zabi zan ma addu'a Allah ya warkar da kai yanzu ko kuma in kima addu'a din kuma in ban ma addu'a din ba hakan ma alheri ne a wurinka babu wata damuwa mana Allah zai baka aljanna da haka sai ya ce to ya rasulullah ni dai ina so a yi addu'a din sai annabi ya ce to an baka dama kai ne ma zaka je kai addu'a ga yadda zaka yi ka je kai alwala ka kyautata alwalanka kai nafila raka'a biyu idan kai nafila raka'a biyu sai ka ce allahumma inni as'aluka ya allah ina roƙonka wa atawajjahu ilayka ya allah ina fiskantanka bi nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmati da annabinka annabi muhammadu annabin rahama inni tawajjahtu bika ila rabbi ya rasulullah na fiskanci ubangiji da kai albarkacinka fi hajati cikin wannan bukata tawa fatakbili allahumma shafi fiya ya allah ka biya min wannan bukata tawa ka warkar da ni wannan sahabi Usman ibn Hunayfin yana gama wannan addu'a sai gashi ya warke tamkar ba shine ya taba yin ciwon ido ba alfarman tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan hadisi ne da ya zama gagaraba dau akan tawassuli duk wanda suke cewa ba za ka ce Allah ya maka dan annabi ba sun yadda wannan hadisin ingantacce ne ba lokaci amma malam ya kawo malaman hadisi sama da 17 da suka tabbatar da ingancin wannan hadisi cewa ana neman alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan har yanzu a abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi dan mu gane girman da matsayin ba maganan a nemi Allah yi dan alfarmarsa ba a'a wato gurbin sama sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana neman albarka da shi sannan kuma ana samun ainihin wannan albarka din misali na farko da ya bamu yace abun nan da sayyidina Umar yayi sayyidina Umar lokacin da aka soke shi da takwari ya ji rauni na wannan mugun kafiri da ya masa wannan illa to yana cikin wannan jiya ya aika ɗansa Abdullahi ibn Umar yace ka je ka samu nana Aisha ka ce mata ina roƙonta wata alfarma dan gurin nan da ya rage a cikin ɗakinta inda banzan Allah sallallahu alaihi wasallama da babanta suke kwance ina so ta taimaka ta bani shi ya zama kabarina me yasa sayyidina Umaru ya nemi a ɗauko shi daga gidansa a kawo shi ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin ne malamin kike sai tawassuli neman albarkan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ai a lokacin akwai baki'a bai nemi a kai shi baki'a ba sai ya nemi cewa a zo a kwantar da shi a ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kabarin da na Aisha da Abdullahi ibn Umar kai mata wannan bukata ta ce to abokin uba ne amma da ba dan sayyidina Umar ne ya roƙe ni wannan alfarman ba ba na tunanin akwai wani da zan yi wannan alfarman ni ma daman ina neman albarkan wannan wurin da ya rage ni in Allah ya dauki rayuwa ta abin ne a wurin amma tunda ya riga da ya nema ba yadda na iya to haka kuma aka yi aka zo aka binne sayyidina Umar a wurin sannan har yanzu yana daga cikin wato tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ba shi ba rigar sama idan aka yi kamun kafa da ita Allah yana ba da lafiya kuma wannan yan uwa bai zama abun mamaki ba wallahi sai dai idan mutum baya karanta alqur'ani shi yasa muka matsa kan wannan bayani wallahi mutane ni san su da manzon Allah da irin gani ganin da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai makura mutum ya ce karkace Allah ya maka dan annabi ga rigar manzon Allah ma albarkacinta Allah subhanahu wataala sai yayi maka kuma sahabbai ne suke neman albarkar rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba abun mamaki bane saboda rigar annabi Yusuf ma ta warkar da annabin Allah sai rigar manzon Allah ne ba za ta iya warkar da wani ba ai annabi Yaqubu lokacin da ya samu makanta rigar annabi Yusuf alqur'ani yace aka dauko aka jefa masa falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhi fartad basira to nana Asma binti Abi Bakr tace mun kasance muna da rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riga nagsiluha lil marba muna wanke ta mu bada ruwan rigar ga marasa lafiya kuma take sai su warke albarkar rigar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan riga yan uwa riga ce da ba ta taba datti ba, dan shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ni yana da shi a office din sa, yana da mai kula masa da takalmi, yana da mai kula masa da filansa, yana da mai kula masa da abu butan alwalansa, yana da mai kula masa da sandarsa, yana da dan aikansa na cikin gida. Amma duk a irin waɗannan ma'aikata na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu hume wanki. Annabi sallallahu alaihi wasallama rigar sa bata da tiba a masa wanki sallallahu alaihi wasallam. Da haka nana Asma binti Abi Bakr ta faɗa cewa muna da rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, muna wanke ta, muna ba wa marasa lafiya ruwan suna sha, kuma albarkan wannan ruwa sai Allah subhanahu wataala ya warkar da su. To wannan ruwan rigar manzon Allah nake. Sannan sahabbai har yanzu abinda suka rayu a kai suna tawassuli da neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar dukkan abinda ya taba. Ga hadisi nan na Imam Ahmad daga Anas dan Malik yake cewa na shiga gun mahaifiyata Ummu Sulaimi sai naga mana wani abashi yana rataye, wani dan bangaren abashi yana rataye kamar dan cokali yana rataye a sama. Sai nake ce mata wannan abun ba, nace ta ai wannan abun ba a taba shi sai bukata ta taso, kuma tarihin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa gidan nan sai aka kawo masa ruwan sha. Da aka kawo masa ruwa ya sha, Ummu Sulaimi tace sai na dauko abun yankewa sai na yanke daidai iya inda bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba. To wannan iya inda bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba din nan tace shine nake adanawa ina neman biyan bukata da shi. Kaji fa yadda sahabbai suke mu'amala da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake cikin sa ne tsarki ne. Mala ya sake kawo mana yace Ibnu Hajar al-Asqalani ya bada labari kan abin da ya shafi bawulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ya faru da mata guda biyu wanda su ne tarihi ya tabbatar sun rabauta da shan bawulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin hususiyarsa ƙasa tana shirye dukkan abin da ya fito daga cikinsa ne. To sai ya zama wa'innan mata sun ci sa'a sun samu bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun sha. Mace ta farko ita ce Ummu Ayman, wato kuyangar babansa da ya gada a gun babansa. To ta kasance ita take kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana kasancewa tare da shi tun lokacin da bai wuce shekara shida ba, ma'ana bayan rasuwar mahaifiyarsa sai ta zama duk ɗawainiya na mahaifiya ita ce take yi masa. To wata rana ya kwanta da daddare sai ya ji fitsari ya tashi bai so ya fita ba don dai a bar wa duniya darasi, sai ya samu wani kwano kawai a cikin ɗakin sai ya fitsari. Ita kuma Ummu Ayman sai ta tashi da daddare tana jin ƙishirwa, babu ruwa a cikin wannan gida ɗin. Shikenan sai ta tafa wannan kwanon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawali a ciki, sai ta ɗauko shi kawai ta kwankwaɗe shi, ta ji wani irin zaƙi da daɗi da bata taɓa jin ma ruwa mai daɗi irinsa ba, wanda wannan ruwa ne ya fito daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan ta shirye shi da safe sai Annabi yake ce mata jiya dai na ɗan yi bawali a cikin wancan kwanon, ki fitar da shi mana ki je ki zubar. Ta ce ina, ai wancan kwanon ba bawali ne a cikinsa ba, ruwa ne mai daɗi, ni na tashi da daddare na jin ƙishirwa ma na shanye shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kin sha lafiya. Kamar yadda duka riwayoyi suka tabbatar a kissar Ummu Aymana alfarma biyu Allah ya mata. Na farko Allah ya ɗauke mata ciwon ciki, bata sake ciwon ciki ba, ba ita ba kuma hatta duk zuri'arta da suka biyo jininta ba sa ciwon ciki saboda kakarsu ta taba shin jinin ma'ana baulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya dauke mata kishuwa daga wannan ranar bata saki shan ruwa da niyyar kishuwa ba, sai dai ta sha ruwa idan ya ba ta sha'awa kawai, amma ba irin ni ko kai na ji kishuwa ya matsa min kamar makokorona zai fashe in nemi ruwa in sha ba. Albarkan ta sha baulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga irin wannan annabi ne kace irin kai wai kai da tunda ba za a ce Allah ya bayar dan kai ba, da haka shi ma ba za a ce Allah ya bayar dan shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan mata ta biyu ita ce ku yanga ummu Habiba, ita kuma da ta sha ana mata dukiya da ummu Yusuf da ta sha baulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata kin sha lafiya, ita ma Allah ya mata gata a bata sake rashin lafiya ba har ta koma ga Allah subhanahu wataala, shangwar ko ciwon kai bata sake yi ba saboda ta sha lafiya. Shine baulin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan fa ana ba mu labarin yadda sahabbai suke neman kamun kafa da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan abu na gaba injimalan ya sake kawo mana a abin da ya shafi gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Tabarani ya kawo cikin Ausat a cikin kamar da Imam Alawi ya kawo cikin Mafahim cewa manzon Allah ya je aikin haji, da ya je aikin haji yazo daidai Mina sai ya gayyato mai aski yace zo ka ne aski, amma askin ba irin yadda ake yi wa sauran mutane aski ba, sai an sa wakilai. Annabi ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa ma'ana Talha ibn Ubaydillah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace to ka zo, ma'ana Abu Talha kenan. Annabi yace ka zo ga aikin da za ka yi, me aski zai rika aski mini gashi na, kai kuma ka rika daukan gashin nawa kana raba wa sauran sahabbai wannan gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka aka yi, aka aske bangaren dama. Abu Talha ya karbi wannan ainihin gashi ya rarraba sahabban da suke wurin, aka sake wato aske bangaren hagu. Abu Talha ya sake daukan wannan gashi ya raba waɗanda suke wannan wuri din. Da aka zo wurin aske goshi, anan ne Khalid ibn al-Walidi shi kuma ya samu babban rabansa, shi kuma ya ce a bashi daidai gashin da ke goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya samu wannan gashi na goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya nade shi a cikin wata tsumma sai ya sa a cikin hularsa. Duk inda zai je yaki, da zarar ya tinkari rundunar yaki da wannan hular a kansa, to sai ya ga bayan wannan runduna din. Shi yasa wata rana aka ce ana cikin gumurzu, sai hular Khalid ibn Walid sai ta faɗi. Ai sai aka ga ya daina yakin kawai, yana ta yawo a filin daga yana neman hularsa. Sai da ya samu hular, sannan aka dawo aka ci gaba da yaki, ya ce ai wannan hular cikinta akwai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ɗan uwa ne Khalid ibn Walid yake yi tawassuli, ma'ana Allah ya taimake shi albarkacin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na hudu a neman albarka da tawassuli da gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya tabbata daga Anas dan Malik yake cewa mahaifiyarsu Ummu Sulaym ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa gidanta ya kwanta yi bacci. To wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta yana bacci, Ummu Sulaym sai ta zo tana ta sa wani dan abun tarewa tana tare gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi dake baccin sa ba irin baccin mu bane, bacci ne na ido ba bacci ne har zuciya ba, yana bacci amma duk abin da yake faruwa a wannan wuri ne ya sani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Ummu Sulaym me haka kuma, sai Rasulullah ai wannan gumin naka idan muka dauke shi muka sanya shi a cikin turare, to turaren ya kan zama shine gagarbadau a wurin kanshi a cikin dukkan turarukan da muke da su. Me Ummu Sulaym take yi ma'ana tana neman kamun kafa da wannan wato gumi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan har yanzu jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suna tabarruki da shi, suna neman albarka da shi, suna kamun kafa da shi, kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abdurrahman ibn Abi Ya'la. An samu wani sahabi da ake kira Usayd ibn Hudayr. Wannan sahabi Usayd ibn Hudayr mutumin kirki ne, bawan Allah, kuma mai yawan bada dariya a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shikenan an kama hanya za a je yaki, to sai ya zama dokinsa yaki, ma'ana yaki ya yi biyayya, to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo masa dauki. To garin kai masa dauki a daki doki, sai bulalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tantaba kunkunin sa kaka, shi kuma a lokacin ba shi da riga, sai dan ji zafi, amma ba zafin ya sa yi abin da zai yi ba, za mu ji dalilin da ya sa zai. An isa kafin a fara yaki, wasu malamai suka ce ma yakin Uhud ne, sai ce ya Rasulullah, Allah ya aiko ka da adalci da gaskiya, haka ne? Annabi ya ce haka ne. Ya ce to ɗazu lokacin da kake taimaka mini ɗin nan, ka bulalarka ta zana ni a bayana, garin dukan doki na ni ni ka zana mai bakon dokin ka. Annabi ya ce to me kake so a yi maka? Ya ce ina so zama mani. Subhanallah, hankalin sabon ya tashi, ga maƙiya a gabanmu, za a yi yaƙi, kuma taimakonka aka yi an kai duka wa dokinka ne, aka same ka, kuma ka ce za ka rama? Ya ce zai rama. Imam Hassan da Imam Husaini shugabannin samarin gidan aljanna suka taso, ya ce ya Rasulullah, ya rama a jikinmu. Annabi ya ce zai rama a jikinku ba, ai ba kuka da ke shi ba, ni ne da ke shi. Hankali sabon ya tashi, Annabi ya ce ku ba shi bulala. Haka ba shi bulala, sai ya ce to ai ya Rasulullah, lokacin da ka zana ni ba ni da riga, babu riga a jikina, da haka ni kuma zan rama ba sai na ga baka da rigan a jikinka sallallahu alaihi wasallam. Shikenan manzo Allah sai yayi mayafinsa, yana yayi mayafinsa, Usayd ibn Hudayr ya taho a guje da bulala, yana kusa da manzo Allah sai jefar da bulalan, ko sai rungumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya rungumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan sai Annabi ke tambayarsa, me yasa kai irin haka? Yace ya Rasulullah, wannan daman shi nake nufi ba ramawa zan yi ba, kuma nayi haka ne saboda jikina ya taba jikinka, ya zama ƙarshen abin da jikina zai taba ya zama jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, saboda yana jin ƙanshin zai shahada a cikin wannan yaki da za a yi. Kuma haka aka yi, an same shi ya yi shahada a cikin wannan yaki. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin tabarruki da sahabbai suke yi, suna tabarruki wato da duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba. Akwai wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kira Abama Zura, wannan sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba shafa kansa daidai goshinsa nan, sai kawai ya ɗauka wa kansa albarkan wannan wuri da Annabi ya shafa, shi ko bai aske wurin ba, sai zama gashin ya yi tsawo daidai goshin nasa, ya idan ya sunkuya sai gashin ya zo ya rufe fuskarsa. Sahabbai suna ce masa, Abama Zura, ka aske wannan gashin mana. Sai ce ina, ban isa in aske gashin da manzon Allah ya taɓa da hannunsa ba, har sai ran daga gaban Allah subhanahu wataala. Me yake nema kenan? Yana neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan har yanzu ga hadisi nan daga Abdullahi ibn Umar, yace sahabbai suna gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan dajinsu, ba don komai ba sai dan ya je ya yi musu sallah. Idan ya yi musu sallah, sai su rika sallah a inda manzon Allah ya yi sallah, don neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana wannan wuri da Annabi ya yi sallah baya dare da sauran wuraren gidan gaba ɗaya. Sannan har yanzu yana daga cikin abinda waɗannan manyan sahabbai suka yi na tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ma'ana suna shan jinin da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya faru da ainihin wato Abdullah kamar da ya faru da Malik ibn Sinan al-Khudri mala ya kawo labarin Malik ibn Sinan al-Khudri yake cewa ranan yakin Badar ranan yakin Uhud Malik ibn Sinan al-Khudri yana daga cikin waɗanda suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama agajin gaggawa wurin cire masa karfin kwalkwalin da ya shiga kansa sallallahu alaihi wasallama ana cire karfin ko sai ga jini Malik ibn Sinan bai yi wata ba sai ya zuke wannan jini kawai ya tsotse shi da bakin sa annabi ya ce to har kafin annabi ya rufe bakin sa ma Malik ibn Sinan ya haɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi sai ya ba wa Malik ibn Sinan tiket din aljanna albarkan ya ne ya yi tawassuli da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ji annabi yana cewa man arada an yanzura ila ahli aljannati man arada an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hada duk wanda yake so ya ga dan aljanna yana takawa yana tafiya a nan duniya to ya duba Malik ibn Sinan al-Khudri to wannan kenan ina ga yanayi na lokaci bazan wuce wannan gaba ba zan roki ɗaya daga cikin malamanmu da ya halarci wannan wuri ya zo ya mana tabarruki daga nan kuma sai mu karanta Faidul Ahmadi ga sauran ƴan uwanmu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khadiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama za su zo su ci gaba da rera mana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama daka amin hakuri kamar da nace wannan karon zamu ainihin kawo sabon tsari na wannan maulidi zamu roki shi malam Muhammad al-Anwar Abubakar ya zo mana tabarruki na abin da yayi daga nan kuma sai mu karanta Faidul Ahmadi fi maulid al-Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan malam Mustafa ma yadda muke da shi yana dabba sake dawowa shi ma kuma zai danye tabarrukin sa to kuma dukkan gare da dare nake kuma wuri ne na albarka kowa yana so ya samu abin da ya samu to haka kowa yana so ya samu abin da ya samu kuma daren ga yadda yake ga su ma ainihin masu yaba manzo Allah muna da yawa kowa kuma yana so ainihin ya tabarruki a cikin wannan dare haka akramakumullahu tafaddal mashkura ka zo ka mana tabarruki ko dai ta'aliki dukkan abin da ya samu muna neman sa amma ban da cewa lokacin zai mini irin wannan sata ba da ba zan dauko maudu'i mai tsawo haka ba dai muna roƙon karwaka Allah ya zo ya hau wannan minbari ya mana tabarruki daga nan kuma zamu karanta Faidul Ahmadi fi maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam karwaka Allah ayya da kallah ai azan nayin Allah ya salamu alaikum Allah ne
Alhamdulillah.
Allahumma rabbana ya kana